More music.
Oba atin ya turan giwa hadaranta to sai dai kallo sarkin kalambo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna diya yan kowa ne oba atin ya turan giwa hadaranta to sai dai kallo sarkin kalambo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna diya yan kowa ne kare da kai bakwai sai kallo san aljanni zaki cikin awakai sanci kura da akuya sai dai kallo rabarban sa take ban taushi mai akuyar yana jin haushi ya labina addanan jefe yana jiran ta takai ya karta a gafara na ce gacir ce ce wannan batun sana can baya girman sa ne kawai dan balla gafar jini kamar wata gabza ko akuya tana yi yoshi sai dai ya tsere bara in waiwaya baya in duba rayuwar baya in bincika hirar wata gawa sarki tura fata kai mango ka saka ma a loko sance kake kamar wani soko hirar da ba mu ke yi ko ka hirar kanan kuce soko zanzan ka dala ba 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 kwadan zanzan da bayan roma komai sai dora idan ya ji ku so a ce mai dan zanzan kuna nufin yana kalan dangi dan ya je ga godaya hola in yayi nijar aka ce kano ne ko zanzan sai ya ce kanan dan tafi su gaske ko manyan su dan ba su so a gane sunan su ku ce da su to mu mun san su da ake ana gane su malamin shigar su mai ban tsoro ce ashe in sarki ne in ya taho kamar wani gwanci ne gaske sarkin zanzo in ya shugo kamar wani giwa ne bashe ku a fayyan mulki al'amuransa ta mukar rana ne
haka ne
in ta haska duk duniyar ga kowa ya gane al'adun su kamar a ce mutanen farko ne sarkin zanzo ga tambara lafiya zaki ko wata baka yau sai ya koka sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki kai suwa gaban e kariyar su kai su kawo marai ne sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki kai suwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai ihu sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki kai suwa ga babban sarki wanda in ya tashi kowa zai miƙe sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gaisuwa ga sahun giwa taken suwa na mai tsoron aiki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gaisuwa ga babbar fada baban sarakuna ɗaɗan kirci sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na zar sarkin waka ne yake yi ma baiti sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sadawi su masu ado sarkin garin mu mai can zamani a kanan damu mu dai garin mu kai ban mamaki lafiya iska kowa ya ce wa ya zai same ka lafiya tarku shugo ka zai sha mamaki kaga dozan murhu sai an aje ji dan gari na kaunar ka sarkin namu mai martaba da alfarma mai wadiyan sani hidima mu dai sarakuna yau mun sahu sarakuna iyayen kowa mulaji tambaran sarki nasbi Amin.